أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى ساكي هدوى أولا سافية تأينهم لتنم إشرند هدوى قواتا أكوة ربيع الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatun mu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi zamu tashi باب من الشرك النذر لغير الله باب مي مغانا اكن چوا yana daga cikin shirka yin alwashi ga wannan Allah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي
نعم ما لن يتي باب ونن بابي زي من بياني أكنتي ومن الشرك yana daga cikin shirka annadhru li ghayrillah yin alwashi ko ba kance ga wannan Allah tunda annadhru ibada ne ibada ko ba a sarrafa ta ga wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dan haka wanda yayi alwashi ga wannan Allah to yayi shirka wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala yufuna bin nadhri suna masu cika alwashi tunda Allah ta'ala ya kawo yufuna bin nadhri a cikin aikin ɗan aljanna kaga yana nuna me ibada ne tunda ibada ke kai mutum wato ainihin aljanna aikin ƙwarai ke kai mutum aljanna bayan datarwa ta Ubangiji da falalashi to Allah yana siffanta bayin Allah na ƙwarai a cikin suratul insan aya ta 7 sai ce yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai ce inna ma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira sai ce mi fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله سيباس الجنة من ضمن الأعمال التي أورثت لهم الجنة الوفاء بالنذر شكا الواشي دا سكي ينا شكين أيوكان دا سكا زمن تو سبب الله يمس رحمة يمس غاتا يكيس الجنة وشند هكاني كينا الواشي عباداني يدنكو عباداني mun sani cewa man sarafa shay'an min al-ibadati li ghayri Allah yakunu mushrikan billahi azza wa jalla wanda ya karkatar da wani abu na ibada ga wani Allah to ya zama to mushriki dan ya hada Allah da wani cikin abun da ba a wa kowa sai Allah tunda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya umarce shi cewa ya bauta ma Allah shi kadai qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din ce lallai wato kakace musu lallai an umarce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkake mushi addini to kaga kalmar an a'budu Allah lafazin ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية الوفاء بالنذر يناتكي yanatikin abun da aka umarci annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi ma Allah ta'ala shi kadai na ibada wanda umarni ga annabi umarni ne gare mu kamar yanda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya umarce mu mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai musamman hadisin muslim yace inna Allah qad radiya lakum thalatha wa kariha lakum thalatha radiya lakum an ta'budu Allah wala tushriku bihi shay'a Allah ya yarda gare ku cewa ya yarje muku ku bauta mushi shi kade kar ku hada shi da kowa aka hadithin Mu'ad haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a to ibada bata zama kasira akan sallah kade ko azumi kade ko zakka kade ko aikin haji kade ba dukkanin ayyuka na ibada wanda ake yin su don neman kusanci zuwa ga Allah ake yin su dan neman yardar Allah sun shiga cikin musammal ibada wanda an-nadhr yana ciki al-wafa'u bin-nadhr to yufuna bin-nadhr suna cika alwashi wannan shine munasabar ayat da babun da malam ya kulla ina fata abin ya fito wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin duk wata ciyarwa da za ku bayar duk abin da za ku bayar na ciyarwa aw nadhartum min nadhrin ko wani alwashi da za ku yi na jinsin alwashin da ake yi fa inna Allah ya'lamu to Allah yana sanar da shi Allah yana sanar da duk wani alkhairinka haka nan yana sanar da duk wani sharrinka duk taimakon da za ka bada to ka nema gurin Allah ka nemi sakamakon ka gurin Allah dan Allah na sani haka an ka je kai alwashin in Allah ya biya min bukata kaza zan yi kaza to fa yana sani duk da mun ce alwashi ne wanda akwai nau'i na karhanci a ciki tunda annabi ya ce haƙƙi ne da ake kwata daga wanda yake marowaci amma alwashi na sulfa abi ya faru kwatsam Allah ya ma wata ni'ima sai ka ce to nayi alƙawarin zan yi ibada nau'i kaza ko zan taimaki bayin Allah kaza dan gode ma Allah ta'ala akan ni'ima kaza da ya min wannan meke abu ne mai kyau anan ake daura yufuna bin nadhri da sauran ayoyi da nusus da suke magana gurin yaban cika alwashi haka wanda ya dau irin wancan alwashin mana muallak in an mai kaza zai yi kaza in ya cika yayi abin da ya dace dan ya sauke nauyi na wajibin da ke kan shi duk da yayi wani abu wanda asali a shari'a an so da ba haka yayi ba ابن كثير قرقشن wannan aya yake cewa yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma yaf'aluhu al'amiluna Allah yana bada labarin cewa yana sanar da dukkan abin da masu aiki suke yi min alkhairati na ayyukan alkhairi min annafaqati wan nuzurati na ciyarwa da alwashi wa dhimnu dhalika wa dhamana dha wa tadammana dhalika mujazatihi ala dhalika awfar aljaza kuma hakan ya kumshi sakanya wadda Allah zai musu akan hakan mafi cikar sakamako lil amilina lidhalika ibtigha'a wajhihi wa raja'a maw'udihi wato ainihin ga wanda suke aikata hakan dan neman yardar Allah neman fuskar Allah ta'ala da kuma wato sa rai cikin abin da ya alkawari ga wanda suke cika alwashi kake nan cewa yana sanar da shi akwai wa'ad a ciki akwai alƙawari na zai bada lada kuma Allah yakan bada lada akan ibada ne ko ai ƙarashin ayar da yace fa inna Allah ya'lamuhu sai ce wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka sai yace wato wannan kuma ya kumshi wa'idi ya kumshi wato ainihin gargadi da kyacewa ta azaba sai ce wata'ada man la ya'mala bi ta'atihi bal khalafa amrahu wa kadhaba khabarahu wa 'abida ma'ahu ghayrahu fa qala wa ma lil zalimina min ansar ayyawm al qiyamati yunqidhunahum min 'adhabillahi wa niqmatihi to daka alwashi ibada ne ba a karkatar da shi ga wani wanda ba Allah ba alai ce wa fi sahihi ya zo cikin sahih al-bukhari kenan wani lokaci malam zai ce sahih yana nufin muslim wani lokaci zai ce sahih yana nufin bukhari wani lokaci zai ce sahih yana nufin al-muttafaq alai wani lokaci zai ce sahih yana nufin al-hadith as-sahih kenan ba mamaki baya cikin ahadis sahihain kamar yadda ya faɗa a wani hadisi wanda Ahmad ya fitar da shi to ya zo cikin Bukhari an Aisha radhiyallahu anha daga ummuna Aisha ummul mu'minin Allah ta'ala ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina na Aisha mun san ta rasu nawa eh 58 ko da 7 da 7 a sah an gane an yi maganganu amma da 7 yafi ya tabbata Abu Huraira shi ya mata sallah ko ummul mu'minin faqihatu nisa'il alamin al-mubarra'a min fawqi tahti as-samawat Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu duk wanda yayi alwashin zai ma Allah biyayya to yayi ma Allah biyayya wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi wanda ko yayi alwashin zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to kar ya saba ma Allah yayi hakuri kar ya saba ma Allah ko hadisin Bukhari ne 6696 wanda mun yi bayani kan abinda hadisin ya kunsa a dimnin bayanan mu na wancan makon cewa an yi sabani kan gurin kafara tunda an ce in mutun yayi alwashin zai saba ma Allah kar ya saba ma Allah to shi kuma alwashi mun ji a wani hadisi na Aisha cewa wa kafaratu yamin zai mai kafara ta rantsuwa saboda haka sai wasu malamai suka ce idan mutun yayi alwashin saban Allah ya ce sai na dana in ji yagiya take ce to kai hakuri karkasha sai ce to na fasa in dai alwashi yayi ya ce ya ma Allah alƙawari da wannan lafazin sai yayi kaza na saban Allah to wannan ba a so yayi dole ya kima to wasu malamai suka ce babu kafara akan shi wanda shine madhhaba ta Imam Shafi'i kuma shine abinda aka ruwaito daga Masruq ibn al-Ajda kuma Sheikhul Islam bin Taymiya ya dauki wannan ce saboda su ma'asi ba su da ainihin wato muhimmanci musamman in yace wanda yayi nazir ga wani wanda ba Allah ba yayi alwashi ga wani halitta daban yace to shirka wato la hurmata laha haka ba zai wato ainihin kafara ba kamar yadda Ali Sheikh ya nakalto daga gare shi cikin Fathul Majid amma Imam Ahmad da kuma abinda aka ruwaito daga Abdullah bin Mas'ud da Ibn Abbas cewa alwashi na saban Allah ma mutum bai cika shi ba sai yayi kafara saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato bazan taba yin alwashi kan abubuwa guda biyu ba in ce zan aikata kaza sai naga ɗayan yafi shi alkhairi face sai na aikata wanda yafi alkhairin kuma in yi kafarar rantsuwata to dai wasu ba su amince da ƙarin sannan in yi kafarar rantsuwata ba wannan ya kawo sabani bazan ci mafi inganci ya tabbata da ka rajihin magana shine idan mutun yayi alwashi na saban Allah kuma bai cika shi ba to zai yi kafara in kuma ya cika babu kafara amma akwai zini ne a gane ko to gware ya fasa kar ya saba ma Allah din yayi hakuri shedan ne yake zuga shi to yayi hakuri sai yayi kafarar rantsuwar shi kaga na farko bai yi laifi ba ya ainihin wato ya fita daga cikin laifi ya samu kariya da aminci daga fadawa cikin zinubi sannan kuma ya samu lada ladan me ladan barin saban Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man hamma bi hasanatin hadisul qudusi ko wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila mutun yayi nufin aikata saban Allah sai bai aikata ba duk da yana da ikon da zai aikata sai ya ki to Allah zai rubuta mai ita a matsayin kyakkyawa ma'ana lada cikakkiya a gurin shi kaga kenan ya samu kukuta daga saban Allah ya samu ladan barin saban Allah sannan kuma zai samu ladan cika alwashi ya shiga cikin bayi na kware wanda suke yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira kaga riba akan riba kenan ina fata an gane Allah ya samu dace to mu karanta masalolin.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. Mallan yace fihi masail, a cikin darasin akwai matsaloli duk guda uku ne, so da masalolin babin da ya gabata kusan muta'alliqun bihi. An gane ko? Tunda wancan babin ya kulla shi akan me? La yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah, amma sai dai a ciki ai yayi zancen alwashi. Ya kawo hadisin Thabit ibn Dhahhak cewa nazara rajulun an yanhara iblan bibuwana. Kaga ciki malin cikin masaloli ya tattauna mana masalan nazari, daga wannan yasa cikin wannan hadisin wa'innan masalolin guda uku da ya kawo ba wai iya su kenan ba, amma saboda wa'incan na baya suna da alaka da wannan, shi yasa sai ya takaita. Al'ula, masala ta farko, wujubul wafa'i bin nadhiri, wajibcin cika alwashi. Amma anan in ya kasance alwashin ya kasance na biyayya ga Allah ne, idza kana nadhra ta'atin, yana da kyau a sa wannan kaida cewa wajibcin cika alwashi in alwashi ne na biyayya. Ko tunda in na sabon Allah ne ya ce mi wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, shi ba zancen wajibci ba, ma haramun ne a cika shi. Tun yi alwashin sai ya zalunci wani, dau alwashin sai ya ci haƙƙin wani, dau alwashin sai ya saba ma Allah, to wannan alwashi ai ba za a cika shi ba. An fahimci wannan? Athaniya, idza thabata kaunuhu ibadatan lillah, in ya tabbata cewa alwashi ibada ce ga Allah, fasarfuhu ila ghairihi shirkun, to karkatar da shi ko yin shi ga wani Allah shirka ne. Bayanin da muka yi dazu ai ya fito da abu, cewa annadhru ibada ne, tunda ya ambaci bayin Allah na kware yace yufuna bin nadhri, a ƙarshe kuma yace sakamakon su aljanna saboda sun yi haƙuri kan aikata wa'incan abubuwa. Jazahum bima sabaru jannatan wa harira, cikin ayyukan akwai alwafa'u bin nadhr, kuma aikin da zai kai ka aljanna shine aikin ibada. To kenan annadhru ibada ne, ita kuma ibada ba a yin ta ga wani Allah, duk wanda ya gudanar da ya karkatar da wani abu duk kankantar shi a ganin shi yana ganin ba komai bane, kamar mas'alar zubab din nan. Kaga ai wance yace wa ayyushi zubab, eh wani kuda, sai je ya gabatar da kuda wani qurbani ga gunki ya zama sanadiyar halaka shi idan ya tabbata hadisin. To kaga ba a ganin kankantar abu, almuhim ana kallon niyya ne, domin lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, wanda ya yanka kaza dan Allah da ikhlasi ya fi ga wanda ya yanka raƙumi dan alfahari. An gane ya? To saboda haka in ya tabbata cewa alwashi ibada ce da ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita, ake neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da aikata ta, to karkatar da ita ga wani Allah zai zamanto shirka ne, hada Allah da wani ne, sababi ne na halaka, sababi ne na ainihin wato shiga jahannama, wanda ya kasance ya gudanar da wani nau'i na ibada ga wani Allah. To yana daga ciki karkatar da ibada ta alwashi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Haka wannan ka'ida ce a cikin tauhidi na rubu na uluhiyya, cewa ayyu fi'lin kana ibadatan fasarfuhu li ghayrillahi shirkun, duk aikin da ya zama ibada ce to in mutun yayi ga wani Allah to ya zamanto shirka. Athalitha, mas'ala ta uku, anna nadhra al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi, alwashi ko bakance na saban Allah to baya halatta a cika shi, baya halatta a cika shi saboda fadin shi ash wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, wanda yayi alwashin zai saba ma Allah to kar ya saba ma Allah. Kin cika alwashi na saban Allah haramun ne, tunda annabi yayi hani akan yin shi, shi kuma hani yana fa'idantar da haramci. To kaga shi ma an mutun yace yayi alwashin sai ya saba ma Allah kuma ya saba ma Allah din yana da zunubi a kallabi zunubin me zunubin yin alwashi na ibada ga wani Allah da kuma aikata wannan zunubi tunda wanda yayi nufin aikata sayyi'a kuma ya aikata katabaha Allah sayyi'atan wahida ko ya samu sayyi'a sannan ya samu zunubi na me zunubi na ainihin bayan zunubin aikata saban Allah sannan kuma ya samu zunubin kin yin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin alwashi ga wani Allah haramun ne ko alwashi na saban Allah haramun ne to kuma sai mutun yayi shi alhalin annabi ya ce in ma kai kakkace ka kaga zunubi zunubin saban Allah da zunubin bujire ma wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to zamu bashi haka sai mu tashi babun min ash-shirki al-istighath al-isti'adatu bi ghayri Allah ta'ala babi na 13 kenan ko wancan karatu na 26 muke insha Allah Allah ya sanya shi